da yace mufidu na'atu na'ati ne ga murakkab wa na'atu marfu'i marfu' na'atu marfu'i ko marfu'i ne wa alamatu rafi alamar rafa ta sa ramatu zahiratun fi ahiri ramma da take a fili a ƙarshe bil war'i da tsari alba'u bar tabbi bi harfu jarri harfi ne na jarri wal war'i war'i din majrurun bil ba'i abi majarra ne da ba wa alamatu jarrihi kasratu zahiratun fi ahiri alamar jarra kasra ce da take a fili a ƙarshe wal jar wal majruru jarin da majrurun muta'alliqun bil mufid yara ta da al mufidu ya'ani yana nufin anna ta'rib al kalami cewa ta'rifin kalam inda nahwiyin gurin malaman nahwu huwa al lafzu shine lafazi al murakkab wanda yake murakkabi ila akhir yahi zuwa karshe wa ma'ana al lafzi abinda ake nufi da lafazi lugata lafazu a lugga a darhu jefarwa lafazahu ya jefar da shi wa ramu da jifa yuqalu ana cewa lafastu kaza bi ma'ana ramaitu ana nufin na jefar da shi wasdilahan aizdilahi ko ko na jefe shi aizdilahi ko as-sautu shi ita ce murya al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyya wanda ta kunshi sashen harufa na babbako ka zaidi kamar zaidu fa innahu sautu domin kalmar zaidu murya ce ita mala ala zai wal ya'i wal dal da ta kunshi zaira da ya da to wato fa haraja bil lafzi al isharatu ishara ta fita da aka ce murakkab bil da aka ce lafazi wal kitaba ko rubutu wal aqd ko kudurcewa a zuci wan nasbu ko kafawa abinda aka kafawa nahwu da makamancin duk wannan ba a ce musu lafazi falatus amma kalam ba a kiranta kalamu inda nuhati gurin malaman nahwu wa in kana tusamma kalamal lugata ko da yake a lugga ana kiranta kalamu fata shi wal murakkab. And do I want to